Yeah, I really wanna talk about it. Let me tell you, jaro mai mazanti akwai nasu ake ce ma. Mu ne ke zuwa ne ma mallan da muka gida kuma me ne ma kamata sa shi ake ce ma. Dukan legendary na duniya ku sani ni ba san da mace ba mu zani kawai nake gani. A cikin annabawa ma wallahi ni ba san da mace ba har karshe to waye zo. A rijali kawa muna ala nisa'i kafin mace towa aka fara. Shi yasa ku a musulunci mallan mace ba ta mulki sai dai shi din. Shara ta ulsa first diesel namiji classic namiji doc namiji av namiji ice cream namiji maganito kwaro namiji.